Kwamishinan 'yan sanda a jihar Bauchi, CP Awal Musa Muhammad, a tattaunawa da shi ya yi ƙarin haske game da batun dokar hana fitan.
Mutane sun yi yawa, sun fito da dama, suna ƙoƙarin su lalata kayayyaki na gwamnati, sun ma fara lalatawa, kamar Secretariat, Allah ya ba mu sa'a ne, kurin ba su kone ta gaba ɗaya ba. Sannan sun je gidan gwamnati na Azara, sun farfashe gilasu, suka sun cire AC, air condition, ko da yake daga baya duk an samu an dawo da su. Sannan sun yi attacking ɗin gidan wani mutum a cin ɗan siyasa ne, amma baya rike da wani mukami yanzu. To waɗannan abubuwan su aka zauna a matsayin security council meeting, aka ga cewa abun in aka bar shi zai iya tabarbarewa, to gara a sa dokar ta ɓaci don a bawa jami'an tsaro damar su gane ba ta gari. Da aka kafa yanzu yawa 24 ba fita, kowa ya zauna a gida.
Daga bisani na tuntuɓi wasu daga cikin mutanen garin Azare da suka shaida mini cewa yanzu haka suna zanne a cikin gidajensu da iyalansu.
To wani al'amari ne, sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tunda dama hikar zoma ko kuma wasifa in ta fara, ba a san yanda za ta faɗo, ba a san yanda za ta ƙare ba. To yanzu dai ne kowa ya karɓi doka, ya bi umarnin gwamnati, kowa ya koma cikin gidajensa tare da iyalansu, muna cikin gida a zazzaune.
Wallahi an sa kashu dai kan 24 hours wallahi. Yanzu ma ka dai muna gida, amma dai ana dan fita dai haka jifa jifa.
Akan fita aje ayi sallah kenan.
Eh, ana fita aje ayi sallah. Kuma jami'an tsaro sun ba da sanarwa duk wanda ya ƙara daga tutar rashin nan za su kama shi ko waye shi.
An daga tutar rashin.
Eh, an daga Azare din, an daga.
Da batun wanda aka raba din.
Eh, wanda aka raba dai suna asibiti.
Sunawa ne.
Dan akwai mutum uku dai da aka harba, suna asibiti, wani a hannu, wani a kafa, wani kuma ta kashi ne ma hakan, amma duk suna asibiti.
Su mutu ba?
Eh, ba su mutu ba.
A wata sabuwa kuma, gwamnan jihar Bauchi kuma shugaban gwamnonin jihohin PDP, Sanata Bala Abdulkadir Muhammad Kauran Bauchi, ya bayyana cewa jawabin da shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya yi wa 'yan ƙasar kan batun yunwa da mulkin gwamnati marar daɗi, da cewa holoko ne kawai.
The speech of the president is very empty. It is rather escalating the whole situation.
Gwamna Bala Abdulkadir ya ce jawabin shugaban ƙasar holoko ne, ya daɗa dagula lamura ne, kamata ya saurari gwamnoni kasancewarsu ginshiki na farko don tuntuɓa. Mu gaya masa abubuwan da suke faruwa, mu ma mukan tuntuɓi shugabannin ƙananan hukumomi. Sai suka yi gaban kansu, suka gabatar da jawabi da bai nuna tausayawa matasa ba. Muna tare da matasa a jihar Bauchi.
We are with the youth in Bauchi State, but at the same time we are not with them in terms of the unleashment of mayhem, violence and destruction of lives and properties.
Muna tare da matasa a jihar Bauchi, a yayin da kuma ba ma tarayya da su matasan a ayyukan ta'addanci da suka jibanci lalata dukiyoyi da kuma kashe mutane. A ɗaya gefen kuma, Comrade Garba Tela Herwa Ganawu Dilgwambe ya ce maganar shugaban ƙasa ba holoko ba ne, sannan ya ci gaba da cewa
jawabin da ba holoko ba ne, ba inda shugaban ƙasa zai yi magana ya zama holoko, domin Allah ne ya ba shi shugabanci, kuma Allah ne zai karba abin da ya yi daidai. Muna masa fatan alheri, kowa ya tsaya dariya, ya safara ta zubar da ruwa. Dama abin da ake tsammani shi ne ya yi, kuma ya yi haka saboda haka muna masa godiya da abin da yawa a Najeriya gaba ɗaya.
Luhan Muhammad, muna Amurka daga Bauchi a Najeriya.